matakin da majalisar dokokin jihar ta Lagos ta dauka in ji kakakin majalisar Mudassir Obasa ya biyo bayan kukan dama da yaron mai suna Madam Abiodun Deborah ta gabatar ne inda ta ce an yi wa dan nata mai suna Adebola Akinbright aiki a asibitin maimakon samun sauki sai kuma cuta ke ci gaba da karuwa inda aka gano akwai aikin ganganci wajen yi wa yaron tiyata lamarin da kuma ya kai ga lalacewa ko bacewar karamin dan hanjinsa tuni shi ma gwamnatin jihar Lagos Babaji ne san wulu ya ziyarci yaron a gadan asibiti inda hotuna suka nuna yaron ya zama tamkar bangwal alamun da ke nuna cewa yana jin jiki dan take dai gwamnati ya ce ya dauki nauyin jinyar da yaron yake yi a asibiti tare da alƙawarin daukan matakan da suka dace na gano abin da ya faru a bangaren asibitin wanda mallakar gwamnatin jihar Lagos ne ko da yake kokarin jin ta bakin jami'an lafiya a asibitin ya ci tura wani ma'aikacin asibitin da baya so na ambaci sunansa ko daukar muryarsa ya shaida min cewa rahoton da tun farko suka samu shine iyayen yaron sun kai shi wani asibiti mai zaman kansa inda aka gudanar masa da aikin cire appendix sai dai lamarin ya yi kamari ne lokacin da aka garzayo da yaron asibitin gwamnati domin neman sauki sau da yawa dai an sha zargin jami'an lafiya da suka ci wajen kulawa da marasa lafiya wanda a wasu lokuta yakan kai ga rasa rayuwa ko kuma samun nakasa to ko me ke haifar da irin wannan matsala tambayar kenan da na yawa kwararre a bangaren binciken lafiya Malam Ahmad Sani
akwai abubuwa da yawa da suke haifar da irin wayannan kurakure a wajen marasa lafiya na farko kaga idan kamar tiyata ce a ce an manta da wannan ko an manta da wannan wani lokaci likitan yana shiga wajen aikin ba a nasaba yana da abubuwa da yawa a cikin kansa ko kuma ya kasance yana da mutane da yawa suna jiransa maimakon ya tsaya ya yi aikin yadda ya kamata yana aikin ne yana tunanin akwai wasu mutum 20 ko 30 da ke jiransa yanzu sai ka ga mutum a rana likita ya yi tiyata 8-10-12 shi kadai ransa to a cikin 10 ko 8 din nan ba lalle bane duk yayi su a nasa yayi su a yanda ya kamata kaga dole a ce an manta da wani abu ko kuma yi wajen wani dinki ya manta ko wajen wani abu ya manta
kuma kwanan nan ma dai sai da majalisar da ke kula da kuma sa ido akan aikin likita a Najeriya ta dakarar da wasu likitoci guda 4 da aka samu da laifin aikata ba daidai ba a lokacin ayyukansu likitocin dai sun hada da Dr. Ezekiel Fadinal Oji da Dr. Richard Chukwu Ijeku Okoye da Dr. Olalekan Olatise da kuma Dr. Buliaminu Adebayo Adegun a watan Janairun bana ne dai wata babbar kotun Lagos ta yanke wa Dr. Ezekiel Fadinal Oji daurin shekara daya a gidan yari bayan an same shi da laifin saka ran wani matashi mara lafiya cikin hatsari a matsayinsa na shugaban wani asibiti mai zaman kansa da ke anguwan Dolphin a nan Lagos. Abin da ke cikin murya Amurka daga Najeriya.